To yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu.
Murja Muhammad Aminu.
To Malama Murja, ba mu labarin ki a takaice.
Gida haife ni a Kano. Kuma na yi karatu farko dai, karatu primary school na fara. Na fara shi a Race Cross Primary School. To daga nan kuma sai na sa sakamakon iyayenmu suna aiki a irin principals ne haka yawanci suna yawo cancancan za musu gurin aiki da sauransu. Sai bayan dai mun gama Race Cross din siyaki ta tunanin ya kamata a ce mun tafi boarding school saboda kin ga ba zama ake ba, kin ga iyayenmu ne da ba san su ga yara suna kai suna kawowa. To dai da farko dai kamun dai ai tunanin ma dai za a kai mu boarding school din sai muka fara AKCC Aminu Kano Commercial College. To da muka yi kauyen yayi haka dai uwa mahaifiyata ta koma irin kauye dai haka gurin principal in principalship enter. To anan sai akai tunani ya kamata akai mu boarding school.
Sai akai boarding school
to kwade na fara. Nayi kwa daga nan kwa muka dau jarabawa na science and technical school. To anan muka succeeding sai na ci garko. To na tafi garko dai nan naje nayi SS1 dina, SS2, SS3. Anan na gama na fito.
To da aka fito sai kai kaka.
To da aka fito dai sai kuma muka nemi admission zuwa Kano Polytechnic. Dan na fara na samu na nemi course hotel and catering management. Nan na fara na je.
Dan mun catering din kike sha'awar yi?
Eh, lokacin dai to ba catering din gaskiya nake sha'awa ba. Na fi son dai in je health line. To sakamakon dai da na samu admission aka ce catering shine kawai science course din da ake da shi a nan polytechnic. To sai aka ce to ga wannan. To gida na zo ina complain fa ga course din da aka bani, gaskiya bana so, sai bawa mu ta ce kawai ki ci ki ba wani abu. Tunda in kika yi wata ran kina sha'awa zaki karatu ba shi da kadan, ce to shikenan. Naje na fara to duty ɗan matsaloli haka da na samu a ƙarshe dai kawai daga baya sai nayi deciding kawai ni dama can bana
su kammala ba
ban ma kammala ba.
To da biki kammala ba sai aka yi me?
To da ban kammala ba kawai sai nayi deciding kawai ni in bari ma.
Sai kika hakura
da sai na hakura sai na dawo gida, da na dawo gida nake complain sai aka ce min to shikenan, tunda health line din kike so ki je ki
duk wani abin gwagwarmayar karatu ba ya aure ba?
Ban ya aure ba lokacin. Sai aka ce in je in interview. Sai in yi interview, gashi na ana interview na health. Sai na je na zauna na yi interview. Da na yi interview sai aka ce, na ci aka ce wani makaranta nake so, na ci gaskiya health technology nake so. To health technology successfully ban same shi ba a lokacin. Sai aka ce to bara dai a nema min a bani hygiene. Sai na ce ni ba na son hygiene.
Sai abinda kike son kika
dage. Na dage ni ba na son hygiene. Sai ba mu ta ce still dai ki je ki hygiene.
Sai kika yi.
Sai naje na yi hygiene. Ina gamawa successfully. Ina cikin hygiene din na gama. Kawai sai na sake samu aka ce an fara bada admission na
health
technology. Ne rushe na tafi health technology.
Kika fara
da farko? Naje na fara da, saboda sun ce ba su bani continuous ba. Dole sai dai in fara afresh. Naje na yi community extension school. Nan dai nayi na gama, na dawo na zo na zauna gida. To Allah ya taimake ni, dama daidai lokacin haka ana ta ba da offer shi kawai sai aka na samu offer na hospital. Sai aka ce to wani local government nake na ce taro mu shi kenan, kawai sai aka ba mu offer.
To yanzu a ina aka tsaya a karatu?
To yanzu dai kuma gani nan na kuma fita ni da yake, dama tunda na taso daga farko gaskiya mai sha'awa karatu ce.
Yanzu me kike yi?
Ni yanzu na koma makaranta, naje na nemi, naje na yi ABU Zaria, naje na yi dan
courses
haka, wanda na samu results din zuwa BUK inje in yi community inje in yi wannan nursing, BNC nursing.
Yanzu
BNC nursing na fara.
Amma dai kana da nursing?
Na koma.
Me yasa kika yi nursing sai abinda
kike? Ai ni dama tun asali dama shine ambition ina. Ina so in zama nurse.
To in aka zama nurse an kure cikan buri ko kuma?
Ni dai buri na ya cika.
To wani irin gwagwarmaya kika yi a wannan?
Gaskiya gwagwarmaya da na samu da yawa.
A takaita mana.
Matsala guda ɗaya ne da na samu wanda yake ba results bai kyau ba sosai gashi amma kuma dai magana da ake ciki a yanzu still zan zamto kinga na samu matsala along the way tunda sakamakon na dade yawanci wanda na tafi karatun eh yayi nisa sannan kuma yawanci ɗan yara ne a cikin abin kansu yana ja sosai kai kuma ka dan ebi shekaru ga yara ga bai gida na haka da na samu case yanzu dai problem din da na samu su bani repeating eh ban samu ba ban ci ba sosai amma wasu ai withdrawing din su daga course din to ni still dai ina cikin course din
alhamdulillah
to shine
to amma dan ki na mace wace wani irin kira zaki wa mata akan su zajirce wajen neman ilimi kuma su nemi abin da ransu yake so
gaskiya zama babu ilimi akwai matsala yawanci matsalolin rayuwa da kake facing idan Allah ya sa kana da ilimi kana samun sauki ko yanayin rayuwa haka a mu'amalarka da mutane saboda ka shiga cikin mutane da yawa ka fahimci yanayin rayuwa ni rayuwar ma baka shige shi ba amma ka samu darasi sakamakon mu'amala da mutane shi kansa ilimin nan idan kai shi shine hanyar da zaka samu tarufin asirinka da naka da ɗan ƴaƴanka da kuma ɗan uwanka
baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya.